daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na murya Amurka ne a hantsin nan ke gabatar da shirye-shiryensa akan mita 60 da mita 25 da kuma mita 16 a jamhuriyar Nijar za ku ji shirin nan kai tsaye yanzu haka ta tashoshin VOA Africa mita 102.5 da radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da murya arewa da alol da kuma niyyar dukkansu a zangon FM a Ghana ma za ku ji shirin nan a tashar Alpha Radio dake birnin Kumasi haka nan kuna iya sauraron wannan tasha a duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da warhaka yanzu karfe 8 na safe a gogon Najeriya Kamaru da Chad da Niger 7 na safe a Ghana Sahabu Imam Aliyu ne tare da Jummai Ali da kuma sauran abokan aiki daga nan Washington DC muka sake dawowa domin gabatar muku da wannan shiri
ka tsaya ka yi rashin adalci ko kun ka muna mutse shi ka ci kafan shi gare ka a ce mishi abun shi saboda kaga shi ayin ka dora shi ayin mu jira ga ayi takara da shi na zamani
wato ka san shi rayuwa kamar yanda aka faɗa turan gini turan zani
Muryoyin da kuka je ta farko ta Alhaji Yakubu Adamu Hadimin tsohon mataimakin gwamnan jihar Bauchi ta biyu kuma Comrade Sabu Muhammad Hadimin gwamnan jihar Bauchi kan murabus da mataimakin gwamnan yayi a jiya Laraba za mu kawo muku cikakken rahoto ba labaran duniya Usman Ahmed Kabara zai shigo da shirin na ƙasa ba kasa ba sannan ku ji irin rahotanni da suka dauke hankalin jaridu a Ghana cikin mako sai ku saurari nasiha kan zaman lafiya da kuma fini ra'ayi daga bakin mai shi da farko ga labaran duniya
Assalamu alaikum masu sauraro ga labarin mai karantawa Jummai Ali An shirya yau Alhamis din nan cikin yadda Allah manyan jama'a leken asiri da jama'an tsaro da su gabatar da bayanai gaban wakilan majalisar dokokin Amurka dangane da binciken shishigin da ake zargin Rasha ta yi a zaben shugaban kasa da aka yi a bara A shirya muƙaddashin Anthony General Rod Rosenstein da shugaban ma'aikatan fadar shugaba John Kelly da daraktan hukumar leken asiri da kuma daraktan hukumar binciken aikata laifuffuka ta FBI da su gana da shugaban kwamitin leken asiri na majalisar wakilai. Fadar shugaba ce ta shirya wannan ganawa, to amma 'yan jam'iyyar Democrat sun ce wannan ganawa ba ta dace ba. Wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya akan shirin samun zaman lafiya a Gabas ta Tsakiya Nikolai Maladonov ya yi kashedi jiya Laraba cewa zirin Gaza yana dab da wargajewa. A saboda haka ya yi kira ga ƙasashen duniya da su ɗauki matakan ganin faɗa bai ɓarke a yankin ba. Ya ce tilasta ɗauki matakan gaggawa na hana ɓarkewar wani yaƙi da kuma kawar da wahalar da mutane ke sha a yankin. Sannan kuma a ƙarfafa wa gwamnatin Palestina gwiwa ta yi abin da ya kamata. Ya yi wannan furucin ne wajen wani taron kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya da aka yi akan wannan batu. Yankin Palestina ya yi fama da tazoma cikin makonnin da suka shige, a yayin da dubban Palestina suka dinga yin zanga-zanga duk ranar Juma'a a katangar kan iyakar da ta raba Gaza da Isra'ila. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce Palestina 76 ciki har da yara 11 jama'an tsaron Isra'ila suka kashe, kuma fiye da mutane 3,000 ne suka ji rauni cikin wata ɗaya. Kwamitin sulhun yana tattauna wani daftarin ƙuduri da ƙasar Kuwait ta gabatar da ya buƙaci a tura wata runduna zuwa yankunan Palestinawa domin kare farar hula. A lokacin da annobar zazzabin Ebola ta ɓarke a Afirka ta yamma a shekara ta 2014, babu wanda yake cikin shirin ko ta kwana akan aukuwar wannan al'amari. Allurar rigakafin da ake ƙoƙarin ƙirƙirowa tun lokacin da aka samu ɓullar annobar zazzabin a shekara ta 2013 tana ƙasa tana dabo. Gwamnatoci kuma suna tafiyar hawainiya wajen ɗaukar matakai ko kuma kasa sanin barazana ko kuma hatsarin da ke tattare da ɓullar annobar zazzabin. Su kuma jami'an kiwon lafiya sai suka tsinci kansu cikin tsaka mai wuya wajen ba da jinya. A saboda haka a lokacin da aka samu damar shawo kan matsala a shekara ta 2016 fiye da mutane 11,300 sun mutu a ƙasashen Gini da Liberia da kuma Saliyo a saboda wannan cuta kuma ta laƙumi fiye da dala biliyan 4. A wannan karan a lokacin da aka samu labarin yiwuwar ɓarkewar annobar a wani ƙauyen Jamhuriyar Kongo a ranar 8 ga wannan wata na Mayu cikin kwanaki biyu kasar ta tura masana zuwa yankin a takaice nan da nan aka fara daukan matakan daƙile yaduwar wannan annoba domin kuwa an yi amfani da darussan da aka koya a baya wajen daukan matakan daƙile yaduwar cutar waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC Ango Yerima Hari na kasar Burtaniya ya dade yana kaunar nahiyar Afrika ana sauran shekara guda ya gama jami'a ya je kasar Lesotho ya kaddamar da wata kungiyar taimakon yara ya kuma hadu da matar da ya aura a kasar Botswana a saboda haka ne ake rade radin cewa kila Ango Hari da amaryarsa Megan za su je wata kasa a Afrika domin murnar auren su abinda Turawa ke kira honeymoon Yadda Ango da Amarya ke kona Afrika ya fito fili a wajen bikin auren nasu a saboda mutanen da aka gayyata da kuma liyafar da aka yi. Miliyoyin jama'a ne suka kalli wannan dauren auren ta akwatunan talabijin din su. Tsohuwar ministan harkokin wajen da Toso Mamfono Kakekela ta bayyana wa muryar Amurka ko kuma ta bayyana fatar Yerima Hari da amaryarsa Megan za su ci gaba da gudanar da ayyukan taimako a kasar ta da kuma sauran kasashen Afrika.
Labaran duniya kenan ku gama ji daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yar kwariyar bincike da muka gudanar da alamun an kafa tarihi da ajiye aiki da mataimakin gwamnan jihar Bauchi injiniya Nuhu Gidado yayi a jiya Laraba domin tunda Najeriya ta koma ta farkin demokradiya kusan shekaru 20 yanzu ba ta ba samun wani mai mukamin mataimakin gwamna ko gwamna wanda a kashin kansa yayi murawus ba wato sai a wannan karon ga Abdul Wahab Muhammad da rahoto
bincike na nuni da cewa rashin ganin mataimakin gwamnan a yawancin hidindimun gwamnati akai-akai tamkar manuniya ce dangane da dalilan da ya janyo sauka daga mukamin Alhaji Yakubu Adamu shine mai tallafawa tsohon mataimakin gwamna a fannin labarai ya mini bayani a hira ta da shi ta wayar tarho
resignation na dukkan gwamna
menene dalilin da ya bayar
to abinda da shi mai girma tsohon mukaddashin gwamnan jihar Bauchi wanda halin yanzu ya ce ya bada takardar aikin shi yake fada shine yana fara da gudanar da girma gwamna ne ba shi dama na zama mukaddashin shi sannan kuma yake kara jaddada cewa a yadda ake ɗaukar shi a wannan tafiyan ya bai dace ba a yadda ake nuna mishi wariya bai dace ba ci gaba da wannan tafiyan saboda bai adalci wa gwamna ba saboda gaba ɗaya shi a ƙashin kanshi shi ne gida da kenan wato yadda ake tafiyar da al'amuran gwamnati ya ga an ware shi a gefe ana taka shi
dama can kun ga akwai alamun da cewa ya ce ana gwada masa wariya kamar
gwamnati ne ba ce ba kuma shi bai kamsu ba kuma kafin kuma ka kafaya ka yi rashin adalci wa mutum ka muna mace shi ka ci kafan shi gara ka ajiye mishi abin shi saboda kaga shi ayoyin kadura shi ayoyin no jira ga ayi ta kara da shi a primary AP a zaman fitar gwamnati
kuma Sabo Muhammad shine mai taimakawa gwamnatin jihar Bauchi Muhammad Abdullahi Abubakar a bangaren ilimi da fadakar da al'umma ya shaida mini matsayin su a gwamnatance kan batun inda yace turan gini ranzani
wato ka san shi rayuwa kamar yanda aka fada turan gini turan zani kuma komai da ka ganshi na rayuwa muqaddari ne yau shine lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya yanke cewa shi mai girma tsohon mataimakin gwamnan jihar Bauchi injiniya Nuhu Gidado zai bar aiki da gwamna Muhammad Abdullahi Abubakar a kashin kansa
ba ganin wannan barin sa gwamnatin zai iya kawo cikas matafiyar wannan gwamnati
wannan insha Allah bamu ga wannan ba
saboda haka ma yanzu ko
dama kwarai da gaske domin ai tsarin mulki
sun samu wani ne kenan
ai tsarin mulki yayi bayanin idan mutun ya bari kaga dole a koma cikin tsarin mulki na ƙasa domin ai bi ka'idojin da shi tsarin mulki ya fada da kuma ka'idoji na jam'iyyar mu ta APC da kuma tuntuba da za a yi a ga cewa an samu wanda zai mai da gurbin sa.
To sai dai jigo a siyasar APC a jihar Bauchi, Sani Shehu Malam ya ce akwai rashin adalci game da tafiyar gwamnatin jihar Bauchi, inda ya ce duk yaron da ya hana uwarsa bacci to shi ma ko rantsa ba zai ba.
Billahi allazi la ilaha illa huwa, duk dan da ya ce uwarsa ba za ta yi bacci ba, to shi ko ya kwana shi ma bai rantsa ba. Kuma ina da tabbatar maka da cewa gwamnatin jihar Bauchi, na imani da Allah mu da mutanen jihar Bauchi sai mu ci Allah, jikanmu Allah sauke mana, amma Allah ya kawo mana shugabanni na gari wanda za su gyara mana harkokin mu a jihar Bauchi.
Sai dai kuma bayanai na nuni da cewa mataimakin gwamnan ya shaidawa gwamnan burinsa na janye jikinsa daga tafiyar gwamnatin a jihar Bauchi tun a watan Afrilun wannan shekara. Abdulwahab Muhammad Mura, Amurka daga Bauchi a Najeriya.
A gaida Abdulwahab Muhammad, za mu kawo muku shirin na ƙasa ba kasawa ba, kamin nan sai a ci gaba da shakatawa da wannan fefe. Madalla ana tare da sashen Hausa na murya Amurka nan birnin Washington DC, karfe 3:12 na dare a nan birnin Washington DC. Masu saro sai a gyara zama ga Usman Amir Kabara da shirin mu na gaba.
Nakasa
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 ba kasawa ba.
Nakasa ba za ta zama kasawa.
Mai sauraro assalamu alaikum, barkamu da sake haduwa wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba. A wannan makon muna dauke da wani rahoto ne na musamman game da wata zanga-zanga da mutane masu bukata ta musamman suka yi a nan cikin birnin Washington DC, kusa ma nan da ofishin mu, wato daura da majalisar dattijai da kuma ƴan majalisu. Wato wasu masu rajin kare ƴanci na mutane masu bukata ta musamman kenan, wanda ake kira da Adapt Community, wanda su ne suka fito da wannan zanga-zanga domin nuna wani bakin cikin abin da yake faruwa da suka ce a nan cikin Amurka, wanda suka bayyana cewa kowace rana a nan cikin Amurka akwai wata cibiya wadda take azabtar da mutanen da suke da bukata ta musamman ta hanyoyi daban-daban, wanda kuma take magana ita wannan kungiya da cewa dole ne sai an kwata musu ƴancinsu, an ba su haƙƙokinsu, ma'ana an kare musu martabarsu, wanda kuma wannan kungiya har biyan su kuɗi ake yi domin su wannan aiki. Suka ce sunan kungiyar The Judge Rutenberg Center, wato wata cibiya ce ta lura da mutanen da suke da bukata ta musamman, wanda kuma sun nuna cewa wannan kungiya tana amfani da hanyoyi na azabtarwa ko kuma muzantawa wajen ganin cewa ta ladabtar da mutanen da suke da bukata ta musamman, wanda suka ce har wannan kungiya takan yi amfani da abubuwan da ke amfani da lantarki wajen dadanawa mutum domin ta jashi ko kuma yi wani bayani, wanda ake dadarawa mutum domin me in ya samu ta jashi wannan wutar dole zai yi bayani ko kuma yayi wani abin da ake so, wanda wannan abubuwa na wutar lantarki suka nuna cewa yafi karfin dan wani dan guntun kulki ne wuta da ƴan sanda suke amfani da shi, wanda shi ma kamar lantarki ne, wanda in aka dodara mutum sai jikin sa ya mutu sai a sa mai hankwa ko kuma a daure shi ko kuma a murkushe shi a tafi da shi. To suka ce wannan wutar da ake amfani da ita akan mutanen da suke da bukata ta musamman tafi azabtarwa fiye da wannan abun, domin tafi shi karfin wutar lantarki a jikin sa. Wannan tasa suka ce kuma ɗaya daga cikin abin da yasa wai ake wannan abubuwa da suka bayyana shine ganin cewa misali kila wanda ka san shi yana da dan damuwar da za a ce zauna ba zai zauna ba kila ko taurin kai ko wani abu makamancin haka, za a ce zauna sai a amfani da wannan a sa shi dole ya zauna ko kuma a sa shi wani abu dai da ba shi ya niyya yayi ba, wanda suka ce har biyan ma'aikatar ake domin ganin cewa sun yi wannan aiki na azabtar da mutanen da suke da bukata ta musamman. To abinda kungiyar take magana shine wayannan mutane masu bukata ta musamman mutane ne kamar kowa, idan wani laifi suka yi ya kamata a kai su ga shugaban kuliyar mantasa bane su ma a yi musu hukunci a yanke musu kamar yadda ake yanke kowa wanda za a kai prison akai wanda za a kai gidan horarwa akai wanda za a bawa wani horo a bashi duk irin wannan maganar da suke kenan akwai wata yar majalisa wanda tace ita ma fa ta taba cin karo da wannan abu mai muni ko kuma na azabtarwa sunanta Jennifer Musamba wanda tace da kyar ta kai labari akan wannan al'amari tace abin kamar dab maciji yake in aka sa ma zaka ji kamar kunama ta harbe ka ko kuma maciji ya sare ka domin zaka ji ya shiga jikinka cikin radadi da zafi wanda kuma wani lokaci sai ka ji ka kame saboda tsabar yanda ya jaka a jikinka saboda lantarki ce a jikinsa sannan kuma yana haifar da kuna a jikin fatan mutum ko kuma daye ta wannan duk irin kadan daga cikin abubuwan da suka ce suna fuskanta kenan sun bayyana cewa ko majalisar dinkin duniya da kuma ma'aikatar shari'a ta Amurka da kuma jihar Massachusetts sai da suka yi magana akan wa'annan kungiya ko kuma wannan cibiya ta JRC wato kamar yadda muka ce the Judge Rutenberg Center wanda kuma tun tunawa suke wannan magana ba wai yau suka fara ba tun a 1971 to akalla kenan shekaru 47 kenan duk kuma wannan hukumomi sun yi magana ne ga kan wannan kungiya wanda suka nuna cewa suna amfani da karfin tsiya da kuma azabtarwa da wulakantar da mutanen da suke da bukata ta musamman ta hanyar amfani da abubuwan da suka shafi kimiya domin tabbatar da cewa sun samu abin da suke son su tatsa a jikin wayannan mutane to wannan abu ne da na bayyana muku yasa wannan mutane masu kokarin fafutukar kwatar yancin na kasassu ta adapt suka yi kokarin ganin cewa sun yi zanga-zangar da za ta bayyana bakin cikin su domin ganin an magance abin da yake faruwa din ko kuma dade yana faruwa abokiyar aikin mu Hafsat Maina Muhammad ta halarci wannan waje na taro ko kuma zanga-zangar da mutanen masu bukata ta musamman suka yi ga yadda ta ba mu rahoton
jama'a assalamu alaikum barkamu da warhaka sunana Hafsat Maina Muhammad daga nan birnin Washington DC muna nan tare da nakasassu ina zanga-zanga akan wasu abubuwan da suke nema gwamnati ta yi what's your name
my name is
Priya Pena.
Yes.
Okay. So what are you here today for?
Yeah, so ADAPT is here right now in front of the Health and Human Services demanding that Secretary Azar, essentially release a set of pre-written regulations. They're finalized in 2016. They're ready to go. All they need is a signature from Commissioner Gottlieb of the Food and Drug Administration. We need these regulations. That's why we're here. These regulations would ban the use of electro skin shock at the Judge Rottenberg Center. So we are essentially torturing disabled Americans in Massachusetts. We don't allow this type of behavior to prisoners that we capture. We don't allow this type of behavior to any other population but disabled people.
Okay. So a takaice tana cewa suna neman gwamnati ta sanya wata doka na adena cin zarafin su kuma adena wato kurtaka musu musamman na kasassun da ake neman wato tsayar da su ko kuma daidaita halayensu waje daya suna neman irin abin da ake amfani da shi na a tozarta musu a ji musu ciwo da sauransu suna neman a sanya doka ko kuma dokar ta fara aiki alena wannan abubuwa saboda ba kowa ake wa ba a yi wa kowa wato ba a yi wa kowanne dan adam illa na kasassu saboda suna neman yancin su na adena wannan tozartawar na adena wannan cin zarafin nasu
Hi, what's your name?
My name is Allison Dunn.
Okay, Allison and
Mike.
Yes. So, and how long has this been going on?
4 years. And the Trump administration and the Obama administration has let the torture of disabled people in Kent, Massachusetts, the Judge Rottenberg Center, continue to go on.
And I see you are very emotional about this. How does this make you all feel?
I mean, those are our sisters and brothers, so we're out here fighting not only for their freedom, but for their lives.
Hmm. Okay, Mr. Mike, do you have something to add on?
Yeah, this has been going on since 1974.
A takaice Alison da Mike suna cewa suna son wannan doka da suka saka a sanya ya fara aiki kamar da yadda sauran mutane suke fadi kan cewa ana tozarta musu ana cin zarafin su idan kuna sauraron mu za ku ji wasu ƙararraki wannan ƙarar mutane ne waɗanda ake tozartawa waɗanda ake daure da su ake tozarta musu ƙarar yadda abin yake musu ciwo ne kamar yadda kuke ji yanzu a takaice abinda suke cewa suna son sakatare Azar wanda yake kula da hukumar ma'aikatan lafiya da ya tabbatar cewa dokar nan tana aiki kuma an daina cin zarafin na kasassu kuma mutanen su dawo cikin al'umma yadda suke cikin al'umma cewa su ƴan uwansu ne kuma ba za ku bar su ta gayyara ba daga nan birnin Washington DC sunana Hafsat Maina Muhammad sashen Hausa na muryar Amurka
kallan tsoro na ramin mugunta gargade mai gina ramin mugunta gargade mai gina ramin mugunta gargade mai gina ramin mugunta kai dai mai gina ramin mugunta so ka gina daidai faulinka wata kila fa kai ka fada gargade mai gina ramin mugunta gargade mai gina ramin gargade mai gina ramin mugunta gargade mai gina ramin mugunta kai ko wanda yayi mu Allah zanki ya kwabe mai gina ramin mugunta gargade mai gina ramin mugunta kai dan uwa musa alheri zuciyan mu taimana dadi amma fa mu bar gina ramin mugunta gargade mai gina ramin mugunta kamashi mai gina ramin mugunta ya tabe nan
duka madadin Hafsat Maina Muhammad anan shirin na kasa ba kasawa bai kammala sai wani makon in Allah ya kai mu zamu sake dawa dauke da wani sabon shirin a madadin duk waɗanda suka taimaka ma shirin ya kammala musamman Julie Lazarus Gresham da take hada mana sauti Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairin sa mu zama lafiya
to ma da lagaida malamai cikin wasu rahotanni da jaridun Ghana suka maida hankali akai har da batun neman hukumai wato neman da hukumomin tsaron kasar suke yi wa shugaban hukumar wasan kwallon kafa to ko menene dalili suke neman sarwa a Jallo ga Rewa da Abbas
zamu fara sharhin jaridun ne yau da babban jaridan kasar Ghana Daily Graphic yanta ci yayi zafi yayin da shugaban kasa ya kai karansa ga ƴan sanda wato hukumar bincike miyagun ayyuka na bin sawun sa ko kuma da suna farautarsa jaridar ta ce ƴan sandan kasar Ghana na farautar shugaban kungiyar kwallon kafan kasar Ghana Mr. Fosinyan Tachi kan wani kara da ke akwai wadda ake jin zai girgisha harsashin kwallon kafar kasar Ghana wannan ya fiyo rufotun sadda shugaban Nana Dankwa yayi ne ga ƴan sanda da su gabatar da farautar Nyantaci dan shekaru 49 da haihuwa bayan shi shugaban kasar ya kalli bidiyon din da Anas Armiyawa Anas yi binciken sa ya gabatar wadda aka yi wa suna number 12 saboda irin ayyuka na asha da haddama dake gudana a wannan kungiya irin shuka na kwakwan miya guda miliyan 2 za a shuka a ungunin hatsan ma'adinai wannan shine labarin da zaka gani a bayan jaridar ta Daily Graphic jaridar ta ce sama da wato irin kwakwan miya miliyan 2 ake saran za a shuka a cikin ungunin da aka lalata su da hakan ma'adinai da kokarin da ake yi na farfado da waɗannan ungunin yanzu bari mu duba jaridar Ghana Times majalisar dokoki ta aminta da Jane Lamte a matsayin mukaddashiyan wato mai kara ko kuma dai mai kara na musamman har yau dai jaridar ta Ghana Times sojoji da ƴan sanda sun sasanta rikici da ke tsakanin su yanzu ana tasawa tace wato sojoji da ƴan sanda da sun ka samu rashin fahimtar juniya a cikin makonnin da suka gabata a Tamale yanzu wato sun samu sasantawa tsakanin su babban dai labarin ita jaridar ta Ghanaian Times shine shugaban kasa ya bayar da umurnin akame Kwesi Nyantichi. Abayan jaridar ta Ghanaian Times labari dake akwai shine Dogwe ya mika wa shugaban kasa kambin sa na ajin bantamweight da ya lashe a watan jiya yadda ya mika shi ga shugaba Nana Addo Dankwa Akufo-Addo. Yanzu mun duba jaridar Daily Heritage. Wannan labari ne ke akwai. Babban labari shine dai Mahamam ba zai iya lashe zaben shekara 2020 ba. Anan dandasa aya a cikin shirin. Ridwanullah Mukhtar Abbas sashin Hausa na muryar Amurka Accra Ghana.
Albarkacin wannan wata na azumi ga nasiha kan zaman lafiya.
Sunana Muhammad Musa ana min inkiya da mai takobi eto alhamdulillah zaman lafiya anan a kasar mu ta Najeriya ba ma a kasar mu a duk inda musulmi suke su zama masu neman su zauna lafiya da junan su domin mu sani manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa ita fitina bacci take kuma Allah ya la'anci duk wanda zai tada ita kuma mu sani duk abin da zaman lafiya bai baka ba rahin zaman lafiya ba zai baka ba a matsayin mu wanda muka tashi da tarbiyya mai kyau mun san tun muna yara idan mutum ya tashi zai wani abu wanda zai tada hankali na fada manya za su jawo ka su nuna maka kai bari bari kar kai haka bai dace ba so kaga anan mun tashi da tarbiyya ta sanin cewa wato tashin hankali ba alkhairi bane zaman lafiya shine yafi zama alkhairi don haka anan ina amfani da wannan dama da na samu a wannan gidan rediyo naku mai albarka ina kiran yan uwan mu musulmi a duk inda suka tsinci kansu su zama masu san a zauna lafiya su zama masu san a kare mutuncin juna kada ka zama wanda da ka zo ka tara ana rigima an ce ai da wani ake rigima da ka zo ka sa duka a'a ka tsaya ka shaurara ka ji menene abin da ya hada sai ka zama abin da alqur'ani ya datar da kai wasuluhul khair ma'ana ka zama mai sulhu domin yi sulhu alkhairi ne tsakanin juna da juna so wannan shine kira na ga ƴan uwan mu musulmi Allah ya sa inda muka fara wannan wa azumi na wata ramadana Allah ya sa mu gama shi lafiya albarkar da take cikin sa Allah ya sada mu da ita ba tantana da mun san ma babu wani abu wanda na abin ki domin shaytanu ma Allah ya ce an riga an daddaure su ba su da iko akan mu su samu mu yi wasu abubuwan wanda bai dace ba Allah ya ba mu ikon yin ibada Allah ya karbi ibadun mu
to madalla Allah sa a dace kana tare da sashen Hausa na muryar Amurka nan Washington DC yanzu kuma ga kadan daga cikin wasu ra'ayoyi da kuka bari a kwatin sakonni
Assalamu alaikum sashen Hausa na BOE mai magana Muhammadu Mai Alhaji Sokoto State Shagari Local Government Bulaki to wai anya kuma gu aikin da ake yi kasa kacewa ko ko FCC kacewa saboda mun ga ana challenging din wadanda ya adawa amma ba a challenging din wadanda suke cikin gwamnati mai ci ya kamata ku yi adalci ga aikin kun ce kuna Allah ne fa kun wani Allah kuke kun san aikin Allah da ku ba wai haka za a yi wanci wai canji to wai mutum da mu ga canji ya zo da muke zato ba ya kamata da an ka caji da adawa a caji wanda ba da adawa ba Allah wassalamu mai sauraron ku Muhammadu Mai Haraji Sokoto State Shagari Local Government Bulaki nagode biyoyi
to madalla gashirin mu na karshe kafin mu sallama da ku baki daya
an shirya yau Alhamis dinnan cikin yadda Allah manyan jami'an leken asiri da jami'an tsaro za su gabatar da bayanai gaban wakilan majalisar dokokin Amurka dangane da binciken shishigin da ake zargin Rasha ta yi a zaben shugaban kasa da aka yi a bara. Wakilin Majalisar Dinkin Duniya akan shirin samun zaman lafiya a Gabas ta Tsakiya ya yi kashe da jiya Laraba cewa zirin Gaza yana dab da wargajewa saboda haka ya kira kasashen duniya da su dauki matakan ganin fada bai barke a yankin ba.
To madalla gaishe ki da haku Allah ya kamu kashin shirin a wannan hantsi sai kuma can da la'asar za ku ji wasu abokan aiki sabbin shirye shirye ciki har da shirin sai bango ya tsage na Jummai Ali kamin nan a madadin ita Jummai Ali da ta tsaya ni gabatar da shirin da Solomon Abu da kuma da akin gabatar da shirye-shiryen mu da kuma injiniya da ya rika masa anan ne Sahabo Imam Ali Zandakata in sallama da ku mu zama lafiya.